wannan aikin duk wanda kika yi mashi ko kuma wanda kai mashi akan yayi maka alƙawari zai baka wasu kuɗi ko kuma kana son ka anshi wasu kuɗi a hannun wani yayi maka alƙawari kuma ka san yana da kuɗin amma bai dauka ya baka ba kake son ka anshi waɗannan kuɗin to da izinin Allah kai mai wannan sirrin idan mijinki ne yake son ki anshi kuɗi a hannun shi yayi maka alƙawari amma bai cika maka ba ko kuma wani saurayinki ne to da izinin Allah ki zo ki mai wannan sirrin zai dauki waɗannan kuɗin ya baki amma dan Allah in dai kin san bai da su karki mai wannan aikin dan koma ina ne zai iya zuwa ya samu su ya zo ya baki a kiyaye wannan sirri ne na yankan shakku wanda duk wanda kika yi mashi aikin ya sanni duk wanda kika yi mashi duk karfin dafa'in shi duk karfin tsarin jikin shi wannan aikin sai ya ratsa shi in dai hakika kin yi wannan aikin ko kuma kai wannan aikin bukata bata biya ba to tabbas ki binciki jikinki ko kuma ka binciki jikinka yadda sirrin yake ana yin aikin ne tsawon kwana 7 idan kai aikin tsawon kwana 7 ana yin aikin bayan sallar asuba kana gama sallar asuba zaka samu tarbi zaka jawo rudin yasin wal qur'anil hakim ko kuma ki jawo rudin yasin wal qur'anil hakim ana jan shi kafa 313 amma duk idan kika kai kafa 100 zaki ce Allah ka sa wane ya bani kaza ya jibbe da sukuni a cikin rayuwar shi in bai dauka ya bani ba ko kuma ka ce haka idan zaka yi aikin a uban gidanka ko kuma wani wanda ya maka alƙawarin kuɗi to da izinin Allah haka zaki yi aikin har tsawon kwana 7 ana yin wurdin ne kafa 313 duk bayan sallar asuba insha Allah lokacin da kika kai na kwana 7 in dai jikinki yana da lafiya jikinki mai lafiya ne kafin kika kai kwana 7 zai kira ki ya baki ko kuma zai kira ka ya baka amma in ka kai kwana 7 insha Allah ana samun abu mai zafi a raba ma yara to da izinin Allah in dai kika yi wannan sirrin ko kuma kai wannan sirrin tabbas a cikin wannan satin sai ya kira ka ya baka.